Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanti. Yau Juma'a 18 ga watan Fabrairu 2022. A cikin shirin namu na wannan lokaci, za ku ji ƙarin bayani game da shawarar da kwamitin da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin gano musabbabin rushewar wani gini mai hawa 21. A fagen siyasa kuma kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi watsi da zaɓen shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kano. Amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani bam haɗin gida ya hallaka sojojin jamhuriyar Niger 5 a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel, a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. Wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bam ɗin, wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji 5 kuma raunata wasu 2, a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yaɗa ta gidan rediyon gwamnati. Fashewar bom ɗin ta auku ne a gundumar Gotseye da ke yankin Tilaberi, wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahaɗar Nijar, Burkina Faso da kuma Mali masu fama da rigingimu. Yankin na yammacin Nijar ya shafe shekara da shekaru yana fama da hare-haren masu da'awar jihadi, duk wada ƙoƙarin sojojin ƙasa da ƙasa da aka girke a Sahel don yaƙar 'yan tawayen masu da'awar kishin Islama. Masu ayyukan ceto da jami'an birnin Petropolis mai cike da tsaunuka a ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar lakar da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya ƙaru zuwa aƙalla 104, ciki har da yara 13. Ruwan da aka sheƙa ya rusa gidajen da ke unguwar da ke gefen tsaunuka, ya kuma yi awan gaba da motoci. Jami'ai sun ce gidajen da suka ruguje za su kai 80. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis cewa ƙasar Rasha na shirin kai hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa, kuma bayanan sirri sun nuna cewa harin zai biyo bayan wani ƙagaggen dalili. Dalilin zai iya zama wani tashin hankali wanda Rasha za ta ɗora laifin aukuwarsa kan Ukraine, ko kuma wani zargi mai cike da soki burutsu da Rasha za ta yi ma gwamnatin Ukraine, a cewar Blinken. Ya ƙara da cewa ba mu san takamammiyar siffar da ƙagen zai zo da ita ba. Ya ce cikin abubuwan da kayo ɗin har da ƙago wani abin da za ta kira harin ta'addanci da bababa mai cikin Rasha, ko kuma ƙago harin jirgin sama mara matuƙi kan farar hula, kai hatta harin makaman guba ma abu ne mai yiwuwa. Blinken ya iso ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York ne bayan da ya canza jadawalin tafiye-tafiyensa don ya zo ya bayyana tsananin al'amarin da ake ciki. Yana kan hanyarsa ce ta zuwa ganawa da wasu shugabannin ƙasashen duniya da ke halartar babban taro a Munich da ake yi kan tsaro a yau ɗinnan Juma'a. Amurka da ƙawayenta na yamma na shirin tunkarar yadda mamayar Ukraine da Rasha ka yi, ka shafi yanar sadarwa, ko da kuwa ba yammacin duniya aka yi niyyar aunawa tun asali ba. Na damu matuƙa, a cewar mataimakiyar Attorney General ɗin Amurka Lisa Monaco a wani taron da aka yi a Munich kan tsaron yanar sadarwa da aka yi ta bidiyo jiya Alhamis, da aka tambaye ta kan yiwuwar fuskantar yaduwar gagarumar matsalar yanar sadarwa idan aka auna Ukraine a harin yanar sadarwa. Wannan ba hasashe bane kawai, a cewar Monaco, tana mai nuni da harin yanar sadarwa na Notpetya na watan Yuni shekara ta 2017 da sashen bayanan sirri na sojojin Russia GRU a takaice ya kai. Da farko harin ya shafi wani kamfanin aikin akanta ne a ƙasar Ukraine, to amma daga bisani sai ya yadu ya shafi sauran kamfanoni a faɗin duniya, ciki har da babban kamfanin su ɗinnan na ƙasar Denmark mai suna Maersk da kuma kamfanin FedEx na ƙasar Amurka.
Wannan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Lagos ɗin Najeriya, inda kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa don gano musabbabin rushewar wani bene mai hawa 21 a bara ya bada rahotonsa. Daga cikin shawarwarin da kwamitin ya gabatar har da rushe sauran wasu gine-gine da kuma daukar matakan shari'a kan wani kamfani. Wakilinmu baban gida Jibrin yana nan tafe da ci gaban labarin.
Gwamnatin jihar Lagos ta karbi rahoton kwamitin da ta kafa domin gudanar da bincike akan rugujen wani gida mai hawa 21 wanda ya ruguje a ranar 1 ga watan Nuwamba shekarar da ta gabata a unguwar Ikoyi na Masanu da Shoni dake birnin Lagos. A wata sanarwa da gwamnatin ta fitar ta bayyana cewa kamfanin dake gina wannan gidaje guda uku wanda daya daga cikin su ne mai hawa 21 ruguje wato First Coast Limited za a gurfanar da kamfanin a gaban kuliya tare kuma da gudanar da bincike na shari'a akan kamfanin da kuma masu kamfanin. Haka kuma kwamitin da gwamnatin jihar ta Lagos ta kafa domin gudanar da binciken ya bada shawarar a ruguza sauran gine-ginen guda biyu masu hawa 15 kowanne domin kaucewa abin da zai iya faruwa nan gaba. Gwamnatin jihar Lagos dai ta amince da shawarwari 26 daga cikin 28 da kwamitin ya baiwa gwamnati. Rahoton wannan kwamiti dai na zuwa ne bayan kwamitin da tun farko gwamnatin jihar Lagos ta kafa karkashin jagorancin Mr. Toyin Ayinde wani kwararre akan zayyane-zayyanen birane ya mika gwamnatin jihar ta Lagos. To koya masana gine-gine suka ga wannan rahoto da kwamitin ya mika gwamnatin jihar Lagos tambayar kenan da naiwa injiniya Garba Zuru na ZBCC kwararre akan harkar gine-gine.
Alhamdulillahi gaskiya wannan kwamitin shawarwarin da suka bayar yayi kyau domin duk wanda ya ji ko aka bi wannan shawarwarin da suka bayar to zai ba wani tsoro na yazo yayi aiki na bin ka'ida ya san cewa za a dauki doka. Gwamnati ta kyauta da kai amince waɗancan ginonin ma da basu abin gaba za a rushe su don ba a tabbatar da karkon su ba. Sannan kamfanin nan da kuma ya yadda ya ci gaba da wannan aiki wanda ya tabbatar da cewa aikin nan bai da inganci amma ya ci gaba da kokarin yin shi har sai da aka halaka jama'a. To gwamnati kuma abin ya ba mata ne ko kuma ta yi kudurin hukunta wannan kamfani. Shi kuma wancan kamfani da ya hango cewa akwai matsala ya kauce ya zare jikin shi to abun a yaba mai ne wato kamfani ne shi ne na cikakkun injiniyoyi waɗanda ba su son su ɓaci sunansu ba su son su halaka jama'a suna son a yi aiki mai kyau yadda ya dace.
Ranar 1 ga watan Nuwamban bara ne dai wannan gini ya ruguje inda kuma mutane akalla 50 suka rasa rayukansu ce kuwa har da mallakin kamfanin mai suna Mr. Femi Osibono. Rugujen gidaje dai ba shi ne na farko ba a jihar Lagos. Kuwa kwanakin baya ma wani gini mai hawa biyu ya ruguje a birnin inda akalla mutane 5 suka rasa rayukansu. Bamu jifin murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Daya daga cikin mawuyatan tambayoyi da dama da ake yi game da yuwar mamaye Ukraine da Russia za ta yi shine illar da duk wani yakin da za a yi a gabashin Turai zai yi gabatun samar da makamashi ga kasashen Turai waɗanda ke dada dogaro ga albarkatun man ƙasar Russia wajen samar da wutar lantarki, makamashin tafi da masana'antu da harkokin kasuwanci da kuma gidajen jama'a. A cewar hukumar samar da bayanan makamashi ta Amurka, kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya sun sayo sama da kashi 80 cikin 100 na makamashin da suka yi amfani da shi ne daga kasashen waje a shekara ta 2020, wato ya karu daga kashi 65 cikin 100 na shekaru 10 da suka gabata. Daga cikin man fetur din da kasashen kungiyar EU suke sayowa, akasari wato wajen kashi 74 cikin 100 ta bututu ne. Sauran kuma kawo su ake yi yawancin lokaci ta wasu jiragen ruwa na musamman. Kasar Russia ce take samar da man fetur ma kasashen EU wanda ya kai kashi 35 cikin 100 na adadin da suke sayowa daga waje, kuma duka ta bututu ne suke zuwa, kuma da dama suna bin kasar Ukraine ne zuwa yankin tsakiyar Turai. Wani alkali ya yanke hukunci jiya Alhamis cewa tilas tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rantsi sannan ya ansa wasu tambayoyi a wani binciken da ake yi a jihar New York kan harkokin kasuwancinsa. Alkali Arthur Ingram ya umarci Trump da biyu daga cikin manyan 'ya'yansa Ivanka da Trump Jr. su yi biyayya ga sammacin da Attorney General din New York Letitia James ta yi masu. dole Trump da ƴaƴansa biyu su gurfana don ansa tambayoyi cikin kwanaki 21 a cewar Engoron. Engoron ya yanke hukuncin ne bayan zaman tsawon sa'o'i biyu na sauraron karar tare da lauyoyin Trump da kuma na ofishin James. Mai kamfanin Microsoft kuma mai bayar da taimako Bill Gates ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan jiya Alhamis a kasar ta Pakistan, inda ya tabbatar da ci gaban da kasar ta samu a yaki da cutar polio. A yayin ziyarar tasa, wadda ita ce ta farko da ya taba kaiwa kasar ta Pakistan, Gates ya kuma jaddada muhimmancin dakile yaduwar cutar ta polio a Afghanistan mai makwabtaka da ita, saboda a dora kan nasarar da aka samu kan cutar a duniya. Pakistan da Afghanistan ne kadai kasashen da suka rage a duniya masu dauke da cutar ta polio da ke ci gaba da gurgunta yara kanana. Kodayake ba a samu rahoton kamuwa da cutar polio ko guda ba a tsawon sama da shekara guda yanzu a kasar. Gates ya gaya ma manema labarai a birnin Islamabad a ƙarshen ziyarar tasa a kasar ta kudancin Asia, inda cutar kan gurgunta yara wajen 20,000 a tsawon shekara guda tun daga wajejen shekara ta 1999 da ƴan kai tana da damar kawar da cutar kwata-kwata.
Adaida Ibrahim ta Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni kuma kotun daukaka kara da ke Abuja ta yi watsi da zaben shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kano. Wannan ya biyo bayan kalubalantar hukuncin kotun tarayya ne da bangaren gwamna Abdullahi Danjinje suka yi, amma bangaren Ibrahim Shekarau sun ce biri yayi kama da mutum a matakin da uwar jam'iyya ta dauka, saboda haka za su daukaka kara zuwa kotun koli. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan lamari da kuma rahoton da ta aiko mana.
Wannan tarkatarka ta samo asali ne daga zaben shugabannin jam'iyyar APC da aka gudanar a Kano ranar 18 ga watan Oktoban bara, inda aka samu rukuni biyu na shugabannin jam'iyyar APC a jihar. Rukunin gwamnan jihar ta samar da Abdullahi Abbas a matsayin shugaba, ɗaya rukunin da ke ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar Sanata Ibrahim Shekarau kuma ta samar da Haruna Danzago a matsayin nata shugaban. Ganin an samu shugabanni biyu, sai bangaren Shekarau suka shigar da ƙara kotun tarayya da ke Abuja wajen neman gane wani zaɓe ne sahihin zaɓe a jihar ta Kano a lokacin da aka yi zaben fitar da shugabannin. A ranar 30 ga watan Nuwamba na bara, sai kotun tarayya ta yanke hukunci cewa zaben da bangaren Shekarau suka yi shine sahihi, saboda haka Haruna Danzago shine shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano. Akan haka ne bangaren gwamna Ganduje ta kai kuka kotun tarayya cewa su sake duba shari'ar da suka yi, amma aka fatattake su sai suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba, wato kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja, inda ta yanke hukunci cewa Abdullahi Abbas na bangaren Ganduje shine zababban shugaban jam'iyyar APC a Kano. Ko menene Sanata Ibrahim Shekarau zai ce a game da hukuncin nan?
Abin mamaki yau tsakanin yin hukuncin bai fi awa ɗaya biyu ba, aka kira bangaren Ganduje aka ba su takarda cewa su ne zababbu. Wannan ya nuna mana kenan akwai ƴan mowa da ƴan mora cikin jam'iyya. Mu mun yadda da matsayin kotu, mun yadda da hukuncin kotu, kuma ba ma raina hukuncin kotu mun karba, amma mun bawa lauyoyinmu umarni da su nazari su tattara takardu domin mu je kotu ta gaba, wato kotun koli.
Amma sabon shugaban jam'iyyar APC na Kano Abdullahi Abbas, wanda tuni har uwar jam'iyya ta riga ta bashi takardar shaidar amincewa da zabansa, ya yaba ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara, inda yake cewa
ina so amfani da wannan dama in godewa Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan lokaci ya nuna mana wannan rana, ranar da kotu ta ƙara tabbatar da shugabancin. Alhamdulillah mun godewa Allah. Haka kuma ina so amfani da wannan dama in godewa jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan jihar Kano, saboda jajircewarsa da tsayawar daka da yi cikin wannan hali da ake ciki har gaskiya ta tabbata gaskiya.
A yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido su ga yadda wannan takaddama za ta kawo ƙarshe, ganin cewa saura kwanaki 8 kacal a gudanar da taron jam'iyyar APC na ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samun mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan wakar. ga Aisha Ma'azu da shirin yanayi da muhalli.
Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli ganin sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau zamu maida hankali akan batun samar da kirkirarriyar dusar kankara da kwamitin shirya gasar Olympics take shirin yi, duk da bayanan da kwamitin ta yi na kulawa da kuma kare sauya yanayin muhallin inda za a yi wasannin. Dr. Murtala Uba Muhammad, tsangayar nazarin ilimin ƙasa a Jami'ar Bayero, ya ce tabbas muhalli zai fuskanci sauyi. Ko me yake nufi?
Shi muhalli wani bangare na muhalli muke kira yanayi, wato shi sauye-sauye da ake samu na zafi da sanyi da makamantansu, duka waɗannan abubuwa biyu na wato muhalli da shi bangare na muhalli din da ake cewa yanayi, abubuwa ne da tsarin su yana kama da zubin tsari na carbi. Kamar yadda muka san carbi yake, wato da zara an taba dan carbi ɗaya wani zai biyo bayan sa, to haka nan abubuwan muhalli suke. To wannan abu da kasar China za ta yi na samu da filin wasa da kuma kirkira dusar kankara, magana ce da ake filin ma magana ake cewa za a cire bishiyu kusan 20,000, duk da an magana cewa an ɗauke su ne an kai su wani waje ba tare da an kashe su ba, amma dai inda aka ɗauke bishiya mun san cewa shi wannan wuri ya rasa bishiya, kuma duk bishiyar da take wuri tana da amfani mutuƙa ga wannan wurin da ta kasance, kuma akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da wurin. Haka in ka kai ta wani wurin ka dai sauya wannan muhalli, amma ba ma wannan ne tashin hankalin ba.
Professor Aliyu Jurud da ke shugabantar hukumar samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin yanayi a Najeriya, NESRIA, ya daɗa jan hankali akan wasu ayyuka da ɗan adam yake aikatawa.
Muna yawan amfani da itace, in ya kone yana bada carbon dioxide, kuma yana bada PM, yan ƙanana-ƙanana abubuwa da suke zama ƙura kenan a iska. Kuma muna amfani da gawayi, to shi kansa gawayin nan aka sare bishiya shi ma yana bada nau'in nan na carbon dioxide ne, kyawu ba manye ne. Sannan duk lokacin da aka zo za a amfani da gawayin shi ma in aka kunna shi kuma yana sake bada wannan nau'i. To dole sai mun nemi wasu hanyoyi da za a samu nau'in sinadari mai tsafta, kamar yanzu shi iska da ake amfani da shi na dafa abinci, cooking gas wanda ake sayarwa a cikin wannan ɗan ƙaramin silinda tukunyan nan, to shi iska ne wanda yake da ɗan sauki, shi zai ma dan ya kone zai bada carbon dioxide, amma shi ya fi wayancan tsafta da za su yi sauki. Mutane ya kamata su koma sayan sa, kin ga bishiya ya tsira, bishiyoyin nan muna ta sare su, in kin duba hamada yana ta shigowa, muna sa samu tumaman yanayi. Bamu da tarbiyyar na mutunci ga ya je daji wai ya sare bishiya wai bari ya dasa wai, mutum zai je samu bishiya yanzu ta fi shekara 50 kafin a haife shi ma tana nan, cikin minti 10 ya gama da ita sassare ya tafi, ya za ya samu wanda zai sare gobe ƴaƴan sa da jikokin sa? Fato dole sai mun yi tunani ya zamu rike wannan abubuwan yadda zai dore nan gaba, da ƴaƴanmu da jikokinmu su ma su samu abunda za su dogara da shi, su more rayuwarsu, kuma su samu ƙasa da za su zauna mai tsafta.
To yanzu da kasar Sin da Dubai suka samar da kirkirarriyar rana da hazo, ga kuma dusar kankarar da kasar ta Sin take yunkurin samarwa a lokacin gasar Olympics ta bana, ina matsayar alƙawuran da waɗannan manyan kasashen na duniya suka tattaba hannu a kai? Ga abinda Dr. Murtala yake cewa.
Maganar samar da wannan dusar kankara da ana magana za a amfani da ruwan ganan miliyan 49 wurin samar da wannan dusar kankara, dangane da filin wasan da ake bukata wanda yake ya kai 1.2 million cubic meter, wato a girman murabba'in fili da ake bukata kenan. Na haka ba karamar dusar kankara za a yi amfani da ita ba. To wannan zai haifar da sauyi mutuƙa ga muhalli, musamman wurin da yake za a samar da ruwan. Da farko wuri ne da yake dama ƙasa ce bushasshiya, to wannan ruwa da za a ɗebo a samar da wannan dusar kankara zai zama ne ya samu kamfa ta ruwa, sannan kuma ƙasar wurin da aka ɗebo ruwan ta ma zai zama ne ta fito ta inda zai ƙasa ta zo da makamantansa, nan da nan za ta kwashe ƙasar. Sannan kuma ita wannan dusar kankara da aka samu yayin da ta sauka za ta zuba ne a kan ƙasa da tsirrai, kuma tana da tasiri kamar yadda masana suke faɗa, wurin kashe wasu halittu na ƙasa da wasu cikin tsirrai da halittun da suke tattare da waɗannan tsirrai. Hakan da zarar an kashe bishiya mun san cewa an kashe jigo wurin abin da yake shanye wannan sinadari na carbon wanda shine kanwa uwar gami wurin sauya yanayi da kawo dumamar yanayi da duniya take kokarin rage shi. To kuma idan shi sauyin muhalli duk da ƙasar China zai faru zai shafi ne dukkan duniya baki daya, domin a cikin abin da ya shafi yanayi da dumamarsa babu gefe, ma'ana ba ka cewa ni da ni a kaina zai kare, duk duniya zai shafa. Kuma daga cikin abin da zai biyo ba shine hatta dusar da aka samu idan ta narke dole za ta ji kwarurruka ne da rafuka da koguna, kuma wannan zai iya haifar da ruwa ya yi yawa har ya kai ga a sami ambaliyar ruwa da makamantansu. Wannan yana nuna inda galibi kasashen duniya musamman masu karfin fada a ji suke kokarin kaucewa da yin bris da dukkan wa kudure-kudure da duniya ta rattaba hannu na kokarin rage abin da yake haifar da dumamar yanayi da sauyinsa da makamantansa. Irin wannan ne abin da kasar Dubai ta yi na samar da shi ma hadari wanda yake mutum ne ya kirkire shi. Shi ma irin wannan hadarin abin da masana suka tabbatar shi ne na farko yana ke da sinadarin silba.
To mai sauraro, anan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, za mu kawo ni sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Adai da Aisha. Da fatar masu sauraro za a mana afuwa, yau ba za mu samu damar kawo muku sharhin jaridun Kamaru ba da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana, amma ga bitar wasu daga cikin labaran duniyar da kuka ji.
Wani bam hadin gida ya halaka sojojin jamhuriyar Niger 5 a kudu maso yammacin kasar ta yankin Sahel, a cewar ma'aikatan tsaron kasar jiya Alhamis. Wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bom din wanda yayi sanadin mutuwar sojoji 5 kuma raunata wasu 2, a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yada ta gidan rediyon gwamnati. Fashewar bom din ta auku ne a gundumar Gotseye da ke yankin Tilabiri, wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahadar Niger, Burkina Faso da kuma Mali masu fama da rigingimu. Masu ayyukan ceto da jami'an birnin Petropolis mai cike da tsaunuka a kasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar lakar da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya ƙaru zuwa akalla 104, ciki har da yara 13. Ruwan da aka sheka ya rusa gidajen da ke unguwar da ke gefen tsaunuka, ya kuma yi awan gaba da motoci. Jami'ai sun ce gidajen da suka ruguje za su kai 80. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya jiya Alhamis cewa kasar Rasha na shirin kai hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa, kuma bayanan sirri sun nuna cewa harin zai biyo bayan wani kagaggen dalili. Dalilin zai iya zama wani tashin hankali wanda Rasha za ta dora laifin aukuwarsa kan Ukraine, ko kuma wani zargi mai cike da soki burutsu da Rasha za ta yi ma gwamnatin Ukraine, a cewar Blinken. Ya kara da cewa ba mu san takamammiyar siffar da kagen zai zo da ita ba.
Masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ta Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa mu ne lafiya.